Ba shirmu na nishadi a yau bakoncin wa muka samu zaka gaya mana sunan ka da kuma irin kallar wakar da kake.
To jama'a assalamu alaikum, ni ne Nasarawa Top Breed, kauran rappers of Nasarawa State wanda aka fi sani da sunan Nasty Breed.
Amma sana'anta ta waka shin hip hop kake yi ko blues ko wani irin waka kake? Kuma kimani shekaru nawa kenan daga fara waka?
Ni rapper ne a kowane lokaci, wato hip hop kenan. Amma sometimes muna iya don mu don spreading zuwa wasu angles, kin san man has to survive. To I na fara music officially 2010, so a ce 8 years kenan. 8 years I've been in the game. Haka. To wanda ya ban sha'awan fara music shine babana. Don tun ina yaro karami ya kamsa music a gida safi zuwa yamma duk ran da bai da aiki. So na tuna 2011 kenan wani ya kira babana akan ga yarunka nan yana performing, na wani performing a stage a wani hall aka lafiya. Sannan sai babana ya gaya mai akan ai babun mamaki bane don ni ma da na yi bauta, so ka bar yaro na ya ci gaba da abin da yake yi. To zan ce main inspiration na shi ne babana.
Ka fara waka ka samu goyon bayan abokan aiki mawaka waɗanda suka riga suka yi gaba ko sun baka cikas?
To gaskiya ban samu support daga abokanin aiki na daga waje ba, amma brother na Ozi dan uwana gaskiya yana nan tare da ni from the beginning. A wasu lokaci yakan ban beats a kyauta, wasu lokaci har da promotion. Na tuna ma last video nawa, wato video rappers kenan, shi da kansa ya rike camera kuma ya shooting mun video, kuma duk godiya nake.
Sannan kuma a harka ta waka wani irin kalubale aka fuskanta? Mafi yawa da dama zaka ga waɗanda muka zanta da su zasu ce lokacin da suka yi sha'awa ko suka so su fara waka, iyaye da abokan arziki kan ba su cikas na cewar ba sa son abin da suka zaba. Shin ka fuskanci irin wannan matsala?
Haka. Gaskiya na gode ma Allah, iyaye na da abokanai na sun ban support right from the beginning, kuma har wa yau suna nan tare da ni a cikin harka. Ban samu wani damuwa akan music wanda nake yi, ban samu damuwa da iyayena ko wani ba. Duk suna nan, suna bani support, kuma na gode musu. Allah ya musu albarka.
To madalla, Baraka Bashir daga Kaduna a Nigeria.